Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Melikimizdin. İyâkü ve iyâkü nesta'in. Nesirâtul müstakîmâ. Sirâtul lezîne an'amta aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîne amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedil Fatihil Hatimil Hadi ve ala alihi hakkı kadrihi ve mihdâlil alim. Wa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Juma'a babbar rana irin da sirrin da kuma ta daraja ni ce gaban musulmi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala shi ne da juma'a a wannan rana yake cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu janu da salati ni yawmul juma'ati fasawa ila dhikrillahi wa dharil bayt zuwa ƙarshen ayat a wannan rana tana da bisharar kuma ke muhimmanci a rayuwar dan Adam shi ne shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da yawaita bisharar Allah musamman salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar Juma'a wani hadisi yana cewa inna min afdal ayyamikum yawm al-juma'a fa aktharu fiha salata fa inna salatukum alayhi tablughuni Annabi alayhi salatu wassalam yake cewa lalle daga cikin ya darajar kwanakin ko muke yake cikin kwanakin ko akwara kwanakin ko akwara na juma wanda haka ko yau ta mun salati a cikin sa domin salatin da kuke yi mun ranar juma tana isuwa zuwa gare ni shi ga mun sabna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan rana na daga cikin mafi darajar ibadu da ake aiwata a wannan rana shine salati wa sabna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa salatin da aka masa a wannan rana tana isuwa zuwa gare shi kai tsaye. Ma'ana da gajiya ranan alhamis da daddare zuwa wani yau juma'an nan har zuwa fadawar rana duk salatin da kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam tana isa masa. Duk sallamin da kuma shi ba alaihi sallallahu alaihi wasallam tana isa masa. Dan uwa ga juma'a ta Ramadan kaga hakikatan hakiki ha ga umman shi gaba alayhi salatu wassalamu cewa salati na isar masa ga kuma hakkar ramadana ya karu kaga daraja kan daraja hakki da hakki bonon za kan bonon za kan wannan rana ne alfarma dan haka a dajiri wata salati a wannan rana ne girma domin salati ta zuwa ga shugaban mu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya isa daraja ya isa fadala ya isa girma da girmamawa a ce kai ka ga da annabi kuma ya ji da kunnuwarsa yana ainihin jinka man salla alayya na yan sanatuhu wa man salla alayya inda qabri ra'aytuhu kuma na shi duk wanda ya musallama duk daga inda yake a nan duniya ina jin sa sannan wanda ya zo har kabari na rauda ta yi musallama gare ni ina kallon sa ni shi gaba alayhi salatu wassalam Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaita hadisi yake cewa ma min ahadin sallimu alayya illa wa raddallahu ruhi fa radda salamu alayhi gaba yake cewa ba wani da zai musallama a din da yake a fadin duniya fa ce shi Allah ya maida mun da numfashi na ko raina na maida masa sallama ni shugaba alaihi salatu wassalam yau ranar salati da shugaba alaihi salatu wassalam yau ranar sallama ne da shugaba alaihi salatu wassalam yau ranar zikiri ne yau ranar karatun alqur'ani ne sannan kuma gashi a cikin wannan ramadan saboda haka na zabura da yan uwa akan mu dagiri wata salati gare shi mudaji da ainihin yau ta zikiri ga Allah madaukakin sarki sannan a daji da yin samakon zuwa juma'a da wuri saboda hadisi muslim da bukhari sura wuce cewa na bali salatu wassalam ya ce wanda ya yi samakon duk duk ranar juma'a ya fita a sa'a ta farko ainihin za a ba shi lada kamar ya yanka rakumi ko ya soke rakumi kamar rahasi sa'a ta saniya wanda kuma ya fita a lokaci na biyu za a ba shi lada ani faka annahu zabaha baqata kaman ya yanka ainin babban saniya bajin sa kamar rashi sa'at salisa wanda kuma ya samu kun fitar zuwa masallacin juma'a a lokacin ainin uku kamar ya yanka faka annahu ainin zabaha kashin aqrab kaman ya yanka ainin farrago ne manyan manyan kawun huna wanda kuma ya fita a lokacin na hudu faka annahu zabaha da jagatan kaman ya yanka kaza yayi sadaka wanda kuma ya wuce a lokaci na biyar faka annahu tasaddaqa bi baydatin ko ku tasaddaqa baydatin kaman yayi sadaka da ainihin kwanka gaci malamai suka ce wato wannan lokuta lokaci na ɗaya da na biyu da na uku da na huɗu har zuwa na biyar yaya lokutan suke wasu suka ce lokutan suna farawa ne daga ainihin lokacin walha sa'a na farko muƙaddara shi na misali mu ce kamar ƙarfe goma ko tara bari mu ce goma ɗin lokuta ta farko maslan to sa'a ta biyu sha ɗaya sa'a ta uku ko kuma tara afwan sa'a ta farko tara sa'a ta biyu goma sa'a ta uku sha ɗaya sa'a ta huɗu sha biyu sa'a ta biyar ainihin shi ne ƙarfe ɗaya kaga za ka ga lokacin ya dace shi da kusan lokacin da ake zuwa masallaci haka haka da sauransu in kuma ka ɗauki to kusan dai lissafin dai haka zai kasance wani ijtihadi ne na wasu daga cikin maluma dangane da sa'a da shugaba alaihi salatu wassalam ya kira a wannan hadisi ala ayyi halin hadisin yana zaburar da musulmi yin dukkan sammako zuwa masallacin juma'a ranar juma'a dacewa da irin yanayin da ya samu lokaci kuma idan ya je zauna ana so ya salati da shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har liman ya zo daga nan bayan ya taso daga masallaci bayan an yi sallah in ya dawo gida shi ma ya ce ta salati har rana ta fada kamar mu masu yin dukkan juma'a idan yamma ta yi to sai a je a yi dukkan juma'a inda Allah ya ce sai za ku dai ta salati ku ta shi duk labbi ku fita gomi fadlillahi wa dhkurullahi kasirullahi lakum kufliha wannan dukkan juma'a da ra'ayi ranar juma'a shi ma na daga cikin anwa'ud dhikr na wa'in dhikri da ake so dan adam zo ranar juma'a ala ayi halin ranar juma'a ranar haske ne ranar juma'a ranar fadla ce ran juma ranar zikiri ne ran juma ranar salati ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ta musamman ga ta a cikin Ramadan haske bi ta haske khairu kan khairu fadala kan fadala Allah ka ba mu ikon ribata da wannan rana mai alfarma da sauran ranakun da za su shigo a cikin ainihin wannan wata mai alfarma na jumo'i da wanda ma ba jumo'i ba duka Allah ka sanya mu daga cikin intashin baya a wannan wata mai alfarma السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله كريم بارك السلام إلى ما نزل